qui allait quand même se démarquer et qui allait parler.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim ka almasi garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 25 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji yadda ƙwararru da sauran 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu kan gano shafukan Facebook wajen 63,000 na wasu 'yan damfara da sunan soyayya a Najeriya da kamfanin Meta mamallakin manhajar Facebook ɗin yayi ya kuma rufe su.
Wannan matakin da aka ɗauka na rufe su ya burge ni sosai, wallahi na farin ciki da haka. Don ba ƙaramin taimakawa jama'a za a yi ba saboda faɗawa cikin miyagun hannu da suke yi.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, inda yau shirin zai haskaka fitilarsa kan matsalar ambaliyar ruwa. Sannan kamar yadda aka ji, yau za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku ne kan gano shafukan Facebook wajen 63,000 a Najeriya na masu damfarar mutane da sunan soyayya da dai sauransu, wanda tuni kamfanin Facebook ɗin ya rufe su. Lambar da za a kira ita ce 2-6-9-6-6-5-0. To amma kafin nan ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare ga labaran mai karantowa Hawwa Sharif. A yau Alhamis, Isra'ila ta ce ta gano gawawwaki 5 daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a yayin harin watan Oktoba da Hamas ta kai mata. Sojojin Isra'ila sun shaida ɗaya daga cikin wanda aka kai, wato aka yi garkuwan da su, da aka bayyana da Maya Gorin, wadda aka kashe a Kibbutz Neir Oz a kudancin Isra'ila. Sojojin Isra'ila sun ce sauran mutum hudun da aka yi garkuwa da su sojojin Isra'ila ne da aka kashe a yayin harin. Sun hada da Sergeant Oren Golden, Staff Sergeant Tomer Hamers, sai Sergeant Major Ravid Aryakars da Sergeant Kirill Botsky. Sojojin sun ce Hamas ta kai gawawwakin mutane 5 zuwa Gaza, inda dakarun Isra'ila suka gano su a yayin wani samami a birnin Khan Yunis da ke yankin kudanci. Kasar Sin, wato China, ta marabci manyan tarurrukan diplomasiya da dama a makon nan, da hankoran nuna kanta a matsayin mai son tabbatar da zaman lafiya a duniya game da manyan rikice-rikice biyu na Rasha da Ukraine da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya gana da takwaran shi na kasar Sin Wang Yi a birnin Guangzhou, zuwan shi kasar na farko tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu na shekarar 2022. China ta umarci, wato ta marabci wani taro a birnin Beijing da ya haifar da tarattaba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin bangarorin Palestine 14 domin samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. Masu sharhi sun bayyana cigaban a matsayin babban ginshiki. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da shugaban Siriya Bashar al-Assad a fadar Kremlin. Sashen yaɗa labarai na Kremlin ya ce an yi ganawar ne a ranar Laraba. Putin da al-Assad sun yi ganawa ta ƙarshe kafin wannan a watan Maris na shekarar 2023 a Kremlin, a yayin bikin cika shekaru 12 da tarzoma da ta rikide ta zama yakin basasa ƙasar ta Siriya. Rasha dai ta shiga da dakarun sojinta cikin Siriya tun a watan Satumba shekarar 2015, inda suka kulle da Farisa, wato Iran, domin ba gwamnatin ta al-Assad damar faɗa da ƙungiyoyin adawa masu ɗauke da makamai da ƙwato ikon sassan ƙasar da dama. A yanzu dai dakarun Rasha da dama sun tare ne a Ukraine, amma kuma Rasha na ci gaba da girke wani adadi na sojojin nata a Siriya da ajiye dakaru a sansaninta da ke ƙasar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. A ranar Alhamis ɗin nan ne jami'ai a yankin Odessa na ƙasar Ukraine suka ce wani harin jiragen sama marasa matuƙi da Rasha ta kai kan birnin Izmail da ke kusa da ruwa a cikin dare so biyu a jere ya lalata wani ginin ma'aikatar gwamnati tare da raunata wasu mutane biyu a cikin gida. Rundunar Dakarun saman Ukraine ta ce harin jiragen saman marasa matuƙi wani bangare ne na jerin hare-haren jirage marasa matuƙi har 38 da rashin talaka kaiwa a cikin dare. Dakarun Ukraine sun ce uku daga cikin jirage marasa matuƙin sun gitta ta makauciyar ƙasar Ukraine din Romania. Sakamakon harin da rashin ta kai akan birnin Izmail a daren jiya, ma'aikatar tsaron ƙasar Romania a jiya Laraba ta ce ta inganta tsaron sararin samaniyar ta da ya hada da ƙarin jiragen yaƙi biyu samfarin F-16 domin sintiri da sa ido akan lamarin. A Alhamis dinnan sojojin Ukraine suka ce bangaren tsaron sararin samaniyar ƙasar yayi nasarar kakkabo jirage marasa matuƙi mallakar Rasha guda 25 daga cikin 38 inda ta rika harbawa a yankunan Chasky, Kherson, Kyiv, Mykolaiv, Odessa, Sumy da Zhytomyr.
Hawwa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, shafukan Facebook wajen 63,000 na ƴan damfara da sunan soyayya ne kamfanin Meta mamallakin Facebook din ya gano ya kuma rufe. Wanda wannan al'amari na damfara na ɗaya daga cikin miyagun halaye da ke kashe gwiwa masu sha'awar saka jari ko hulɗar kasuwanci da 'yan Najeriya. Tuni dai masu ruwa da tsaki suka shiga tofa albarkacin bakinsu. Halima Abdulra'uf gare ki.
Kamfanin Meta ɗin dai ya kaddamar da wani gagarumin yaki akan masu damfara ta yanar gizo waɗanda aka fi sani da Yahoo Boys, inda ya ɗauki matakin goge dabban asusun wasu 'yan Najeriya da ke damfarar masu amfani da dandalin Facebook kuɗaɗensu, lamarin da aka shafe tsawon shekaru ana kai ruwa rana a kai don a kawo ƙarshen matsalar. Wani ɗan Najeriya da aka taɓa damfara a shafin Facebook a baya-bayan ya yi marhaban da wannan matakin.
Sunana Kabiru Aliyu Abubakar. Kamar zanta da aka yi da ni wancan satin na game da damfarar da aka yi mun na wani kamfani na kasuwanci son 65,000 da wani abu, wato na je matakin da kamfanin Meta ya dauka kan irin wannan shafukan da ke register Facebook sa da fara mutane. Wannan matakin da aka dauka na rufe su ya burge ni sosai, wala na farin ciki da haka dan ba karaman taimakawa jama'a za a yi ba saboda fadawa cikin miyagun hannu da suke yi.
Daya daga cikin dalilan da ya sanya kamfanin Meta ya dauki wannan matakin goge dabban shafukan Facebook shine salon damfara da sunan su, wanda kwararre a fannin tsaron yanar gizo Malam Binsani zai mana bayani akai.
Dangane da wannan shi account guda 63,000 da aka ce shi kamfani na Facebook sun cire shi, ana zargin su ne da laifin suna amfani da account din na abin da ake cewa sextortion. Shi sextortion hanya ce na misali kan buƙaci mutum ya tuwa ma hotunan shi na wanda bai dace ba, yayin da ya tuwa sai kai amfani da wannan hoton ka nuna mishi cewa zaka tuwa wa dangin shi ko kuma wajen aikin shi ko makamancin haka in bai tuwa ma kuɗi ba. Tsowanci wanda suke zama su ake iya wannan tuwa ne sai kuma ƙananan yara, saboda yanayin tarbiyya da muka gada na kowane ma addini mutum yake a Najeriya bai kamata ba namiji ne ko mace na kai amfani da wayar ka ko computer ka ka tuwa hoton da bai dace ba. In mutum ya kiyaye wannan ba abin da zai faru.
A wani bangare kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kuma ma'abocin mu'amala da dandalin Facebook da Instagram ya ce
kan Muhammad Abujega. To wannan abu ne wanda gaskiya yake da matukar muhimmanci da akari da cewa za a ga ana bata sunan Najeriya kamar yadda ita Meta ta ma categorically ta fito da suna Najeriya. Ai wannan bata suna ne, ba yanda za a ce ba wanda zai supportin wannan abun, ganin cewa kamar police ne su kama barawo sannan kuma ka zo ka ce kai baka yadda da wannan abu ba. Da an ga wannan abun an tabbatar da shi kuma cewa eh ga abin da suke amfani da wannan account din kafa aka rufe su. Muna maraba da wannan abun kuma Allah ya kara ba su daman kama wasu wanda suka fi haka ma duk su kulle account din. Mutum ya sha wahala ya nemi kuɗin shi sannan wani yana zaune a cikin ɗakin shi a falon shi yana kwance da akan gadon shi ya sace mishi kuɗi. Ai ba bane da za mu ce wai ba mu ji daɗin shi ba. Maganan gaskiya ni ɗan Najeriya ne, amma ba mu da ƙwarin gwiwa akan wasu institutions na Najeriya akan za su iya yin haka. To in wata kasa ta yi, ai ba za mu ce kuma ba ta yi daidai ba. Bugu da ƙari wannan zai sa shakku ga waɗanda suke so su zuba hannun jarin su a kasar mu ta Najeriya. Kuma kowa ya san cewa kowa yana son ya kawo abin da zai jawo hankalin mutane su kawo kuɗi a kasar ku saboda tattalin arziki ya ƙara bunƙasa. To kin ga waɗanda suke hulɗan kasuwanci da kasar mu Najeriya za su samu ɗarɗar na ganin cewa ana damfara saboda haka ba za su so su ci gaba da hulɗa da ƴan Najeriya ba.
Matsalar masu damfara ta yanar gizo waɗanda aka fi sani da Yahoo Boys a turance wanda ya samu asali daga hanyar sabis na email abu ne da ya shahara a Najeriya tun daga shekarar 2000 inda ake alakanta su da N419 waɗanda a da suka saba yin alƙawarin taimakawa baki su sami aiki ko arziki ta hanyar wasiƙo da email daga baya a nemi kuɗi ya rikide zuwa ga damfara. Masana tattalin arziki dai sun ce matsalar ƴan damfara ta yanar gizo na ɗaya daga cikin taɓagazan da yake ƙara muni musamman a baya-bayan nan da ke tarraƙi ga saka hannun jari a Najeriya baya ga kawo saɓani tsakanin ƴan Najeriya da waɗanda suka saba hulɗar kasuwanci suna janyewa lamarin da aka sha yin kira ga gwamnati ta ɗauki tsauraran matakai akai don wanke Najeriya daga zargin aikata irin wannan laifuka a idan duniya. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Halima, akan wannan batu na damfara ta yanar internet da sunan soyayya da dai sauransu za a kira a bayyana ra'ayi yau. Yanzu kan ga shirinmu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu. Yau shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a makon da ya gabata, matsalar ambaliyar ruwa da kuma kudirin samar da dokar al'amuran sauyin yanayi da gwamnatin jihar Kano ta gabatar. A tsakiyar watan Yunin da ya gabata ne, hukumar hasashen yanayi a Najeriya NIMET ta nada jaddada jihohi kimanin 20 inda suke kyautata zaton za su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa mai tsanani a wannan shekara ta 2024 bayan sanarwar da ta bayar a farkon shekarar nan wanda ta saba a duk shekara, wanda tuni aka fara fuskantar ambaliyar ruwa a wasu jihohin kasar kamar yadda ta yi hasashe. Wakilinmu a jihar Sokoto Muhammad Nasir ya hada mana rahoto akan wannan yanayi na ambaliyar ruwa bayan da jihar Sokoto ta shiga jerin waɗannan jihohi da ke fama da matsalar.
Duk da yake a kowace shekara hukumomi masu alaka da sauyin yanayi da kuma ruwa a Najeriya kan yi hasashe na yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu jihohi da ma ƙananan hukumomi domin an karar da mahukunta su ɗauki mataki. Hakan na haɗuwa da cikas domin kuran ana ɗaukar matakai sun kasa hana aukuwar ambaliyar da kuma illolin da takan zo da su. Har yau akwai al'ummomi waɗanda a shekara duk sai sun samu ambaliyar ruwa amma sun kasa sauya wuraren da suke zama, kamar yadda wani mutumin Raba ta jihar Sokoto ya shaida min.
Ai ba mu sha wani wuri kawai nan muka ganin sha koyoshi. Wasu ma 'yan ruwa na taho sai sun taya sun koma can cikin gari don gudun gasu yi musu farmaki da dare ya za a samu matsalar wahala sai su tashi. Sun ga taya sun ga tahi ruwan sun kaɗa sheda sai su dawo.
Wasu lokuta mahukunta kan ɗauki matakai na tarban ambaliyar ko kuma sauƙaƙa yanayin da za ta zo da shi, kamar yadda gwamnatin Sokoto ta samar da kwamiti don ɗaukar mataki akan hasashen da aka yi na samun ambaliya domin baiwa gwamnati shawara. Aliyu Garba Gondonga, darakta ne mai kula da ambaliya da zaizayar ƙasa a ma'aikatar kare muhalli ta jihar Sokoto, ya ce ko kafin wannan kwamitin da gwamnatin jihar ta ɗauka sun soma aiki domin tarban ambaliyar.
Ma'aikatar muhalli ƙarƙashin jagorancin Honorable Nura Talatu Tangaza shi ma ya kafa wani kwamiti tun kamin yanzu, ya ce mu zo mu zagayo mu duba duk inda aka harsashen ambaliyar nan mu ba da shawara. To gaskiya mun yi haka nan, to ka san wasu abubuwa yadda suke nan ga aiki kila shi yawa na aiki shi yawa ba mu samu zuwa wasu wurare ba, amma dai gaskiya mun zo wasu wurare kuma mun ba su kuma insha Allah na san abin yaya aiki.
Daga cikin wuraren da kwamitin bai samu ziyarta ba an samu ambaliyar ruwa wadda ta aukawa wasu yankunan karamar hukumar mulki ta Gada da ke gabacin Sokoto, kuma a cewar dan majalisar yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto Kabiru Dauda an samu hasara sosai.
Gaskiya mun samu garuruwa da dama waɗanda ginoni ko kuma in ce gidaje sun rushe da gonaki da abincin da ake nomawa, wanda yake duk yawanci unguwannin da suke a cikin garin Central waɗanda suke gefen fadama ɗin nan gaskiya ga yanzu ruwa sun musu banna sosai wanda ya kai ga rusa gidaje da kuma gonaki da abincin da suke noma suna dauke da abincin nau'in abinci daban-daban kuma gaskiya an yi hasara su.
Kungiyar manoma ta jihar Sokoto ta nuna damuwa akan tafka hasarar abinci a lokacin da jama'a ke fama wajen neman abincin da kuma tsadar rayuwa. Duk da yake shugaban kungiyar manoma ta kasar jihar Sokoto Jamilu Sanusi Muhammad ya ce abin bai zo musu da bazata ba.
Mu bisa ga namu sani an bada wannan hasashe kuma mun ba mutane amma muna cikin jimami da bakin ciki da abin da ya shafi ɗan uwanmu manoma. An yi hasarar dukiyoyi, an yi hasarar gonaki, ya matsugunan mutane sun salwanta.
Yanzu dai waɗanda ambaliyar ta auka da su na ci gaba da neman agaji inda wasu jama'a sun soma kai ɗauki kamar yadda mataimaki na musamman ga sanata Aliyu Maga takarda wa mako a hujjin yaɗa labarai Bashir Abubakar ya fitar da wani bayani mai cewa sanata wa mako ya kai kayan agaji ga magidanta fiye da 1,000 da ambaliyar ta rutsa da su a yankin Nagada. Wannan yanayin na ɗaya daga cikin irin yadda ake samu a wasu sassa a Najeriya a duk lokutan da damina ta kama. Waɗanda wasu lokuta kan zo da asarar dukiyoyi da abinci, wasu lokuta har ma da asarar rayuka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Shi kuma Sammani Idris Kaura, ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya, ya ce matsalar ambaliyar ruwa a Najeriya tana da alaka da buɗe madatsar ruwan Labdo da ke arewacin Kamaru.
A Najeriya muna samun ambaliyar ruwa a saboda cikar wasu dam da ke yanayi na tudu. Muna da madatsar ruwa da ke a arewacin Kamaru da ake ce ma Lagbo Dam. Idan wannan madatsar ruwa na Lagbo Dam ya cika, baya da suka iya sai dai su bude dam din. In sun bude dam, ruwan za su shigo ta kogin Benue, don dam din yana bisa kogin Benue. Su duka mabiyan ruwa na kogin Benue daga jihar Adamawa zuwa Taraba zuwa Benue zuwa kogi har ki shiga yankin Niger Delta suna samun matsala ambaliyar ruwa. To a shekara ta 2016 an cimma wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Kamaru da Najeriya idan za a samu bude wannan dam din za a gaya ma gwamnatin Najeriya cikin lokaci cewa dam din ya fara cika. Wannan yana sa mutane su dan kokari su jaye kayayyakin su daga gidaje da ke kusa da inda wannan ambaliyar ruwa take kawo ta'adi.
Ana sa bangaren kuma Professor Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri a Jamhuriyar Niger ya ce akwai bukatar a yi amfani da dabarar noma tun iyaye da kakanni wanda zai taimaka.
Gonakai a gaskiya yanda ke ga matsalolin da adakwai wannan wahalhalun da adakwai ga mazauna gari gonakai ma haka ne. Duk inda ruwa yayi yawa ambaliya za ta zo. Ambaliya kuma wani lokacin tana bin cikin gari ta kwararo gonakai. Daji sai ka gani wani wajen gebe ya burkuce ambaliya ya malale kaman wani gari da ake cewa Malawa. Wajen malalewar ruwa ne shine ake ce mata Malawa. Tunda a lokacin duk inda wannan kormomin suka cika sai su zo su malale. To haka ne ma shi ma ruwa yawa kake ganin cewa inda adakwai gonakai ma duka wannan ruwan nan ya malale ya zo ya shanye gonakan nan kuma duk abin da aka shibka yana kasa ruwa kenan ya zamanto asara. Ya kamata ma bisa kan wannan abun kamar irin lokacin da aka san damuna za ta kawo ruwa irin haka akwai yanda ya kamata a tahiyar da noma. Ai in kun lura noman ma yana yi ne yana bin lokacin nan. Akwai noma na haiwa wanda aka sani noma ne wanda yake babu wani zancen ambaliya kuma babu wani zancen ruwa mai yawa don wannan mutanen su gani cewa tunda guraren mu gurin ƙasa ne haka rairai ne yawanci wanda in ruwa ya zo na sama ƙasa yake yi kuma rairai yana da ƙarfin fiye da laka rike ruwa. To don wannan ne a lokaci da yawa zaka gani akwai wajaje arewacin Najeriya arewacin Niger ana amfani da haiwa.
Shi kuma Professor Abdulkadir Dambazo malami a sashen ilimin kimiyyar muhalli da fasaha a Jami'ar Fasaha ta Wudu ya ce ai an bar gini turan zane.
To bawa gwamnatin shawara musamman akan abin da ya shafi ilimi domin a sanar da mutane mahimmancin shi canjin yanayi da ake magana akai. Babban kuskuren da muka yi a ƙasar mu shine tsarin curriculum din mu na ilimi na matakin primary da secondary school. Dukkan mu lokacin da muka je makaranta yawancin mu wasu an koya musu shi mun fahimci ma ne climate din ko shi yanayin da changes sa da komai tun daga secondary school muka zo muka fara koya muka san menene shi me yake jawo shi me illolin shi da menene to amma a yau gwamnati sun zo sun canza curriculum babban inda darasin da ake koyan muhalli da yanayi da abubuwan da suke faruwa shine course din da ake cewa geography amma yanzu idan kika je primary school gabaki daya an cire wannan a daftarin manhajar koyarwa a secondary school din mu ma yanzu haka yawanci da wannan course na geography zaki ga cewa duk makarantun mu na secondary school ko wani dalibi ko science kake yi ko art kake yi sai ka koyi wannan subject na geography to da shine zaka fahimci muhallin ka gabaki daya da abubuwan da suke faruwa a cikin muhalli da komai
da sauraro iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako amma idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai zuwa makon gobe zamu dawo abi mu bashi zuwa makon gobe yanzu a madadin bakin namu sammani Idris Kaura Professor Abdulkadir Dambazo da Professor Abubakar Mamman Banjo sai kuma dokacin dado sai dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Muhammad Nasir da Julie Leather's question da Didi ta mana sauti ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama
to a gaishe ki da tawagarki to muna gab da bude muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan gano shafukan Facebook 63 na yan damfara da sunan soyayya da aka yi a Najeriya da kuma rufe su da kamfanin Meta mamallakin Facebook din yayi lambar da za a kira kamar yadda muka ce ita ce 2020980650 to da alamar akwai wani daga Niger wake kallahi daga Niger
Ibrahim da wancin mula a garin Maigode a cikin jihar Niger.
To ba ne Ibrahim muna jin ka.
To gaskiyar al'amari na game da ƴan yahu din nan abu ne zamu ce na murna da farin ciki. Bisa ga wannan hukunci da aka yi kuma da toshe su da aka yi. Kuna fatan da cewa an yi ta gwamnatin tarayyar Najeriya za ta hubbasa game da irin masu zaluntar mutane ta bangaren yahu irin wayannan. Abin da muke fata kenan a daina sa san zuciya a sa kishin kasa dan Allah. Abin da muke kira ga shi.
To mun gode Malam Ibrahim ga wani kuma akan layi daga Kwantagora.
Sala wa zikara magana da injiniya mai gero mace ni Kwantagora jihar Niger.
To injiniya gare ka.
Ya to gaskiya waɗannan kawai san media da aka danwara da su gaskiya abin ya ci muna duwa a kwarya saboda gaskiya an samu ci gaba amma ta wannan bangare akwai matsaloli a cikin gwamnati da yin za a baki da yin magana a san waɗanda ke waɗannan abubuwa a hukunta su saboda gaskiya ci gaba ne amma ana samun cikas cikin masu shigo wannan suna ta'asa cikin daliwa na salamatu.
To mun gode injiniya daga Kwantagora bari mu kaɗa Kebbi wake kan layi a jihar Kebbi. Wake kan layi a jihar Kebbi.
Sunana dan Asaba mai fata daga Yauri.
To dan Asaba muna jin ka.
To wannan bayani da muka ji daga bakin ku gaskiya dan alfahari ne abin farin ciki ne. Sai dai matsala guda ne ya rage ya kamata da aka yi tracing din su aka rufe account din su to ayi kokari a kama waɗannan azzalumai a hukunta su domin ya zama izina ga wasu masu son daukar mataki irin nasu saboda irin yadda suke zuban ma ɗan Najeriya da mutunci a ƙasashen duniya ya kamata a musu hukunci mai tsanani saboda masu ra'ayi irin nasu su fasa da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode daga Kebbi kuma bari mu dan za ku daka dan zuwa Sokoto wake kan layi.
Baraga Santi Garba ta tsayuwa Abubakar ina yaki shagaru local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka.
To ni dai gaskiya na ra'ayi ina gani ya kamata idan dai matasa da sauran waɗanda za su iya fitowa wannan zanga-zanga za a yi ta limana domin nuna haushinsu ko kuma
wato abinda ake magana akai shine wato bankado wasu shafukan Facebook da aka yi wajen 63 da wasu ƴan damfara ke amfani da su a matsayin wato soyayya su yi shigo-shigo ba zurfi ma ta mace ko namiji su damfare su kuɗi mai yawa an bankaɗo wa'annan shafukan an kuma rufe su. To kai menene ra'ayinka, akwai shawarar da zaka bada masu sauƙin miƙa wuya ga masu wa'inda suke yawa musu maganar soyayya koko dai kana ganin me dai ya kamata kake son ka ce?
To gaskiya ya kamata ainihin irin wannan mataki da an ka dauka duk tukwazon sun sada zumunta ya kamata a dauki irin wannan mataki saboda gaskiya ba karamar yaudara da cuta ake yi wa mutane ba.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu je mu jamhuriyar Nijar. Wake kan layi a Nijar? Wake kan layi a jamhuriyar Nijar?
Wani ne gwamnatin Adar. To lalle ni ra'ayina da zan badawa shine akan wannan mataki da an ka doka ga ƴan danwara na duhun yanar gizo-gizo. Gaskiya wannan abun tsarin yayi kyau, ya kamata doka ta yi aikin ta, kuma duk wanda an sama da laifi ai mai hukunci, saboda wannan abu gaskiya yana mai da ƙasa baya, babu ci gaba. Kuma duka saboda a dauki labarin ƙarya, mutane su daina bibiyan labarin Facebook saboda bai da kyau, labari na ƙarya ne kenan. Wannan abu yana mai da ƙasashen mu baya, muna fatan.
To mun gode,
nagode muri America.
Yawa, mu ma mun gode daga jamhuriyar Niger. Bari mu je Yobe. Wake kan layi a Yobe?
Assalamu alaikum, kuna tare da Garba engineer da Green Dot.
Muna jin ka Garba.
Hello?
Muna jin ka Malam Garba. To da alamar layin Malam Garba ya samu tangarda. To kamar yadda muka ce maudu'i, to muna jinka
Ibrahim Salamu sai ka tare da ni.
Muna tare da kai, muna jinka, kowa na jinka.
Yawa, da aka fa mai fata ne da audo Allah da annabi, muna fata waɗannan azzalumai ayi kokari a gano su, a kama su, a musu hukunci. Idan aka ce aka ci, idan ba a kama su da musu hukunci ba, tamkar an kashe mutum ne ba a cire kai ba. Idan muka dubi irin yadda suke mu Najeriya, to annabi sun bata mana suna a kasashen duniya, dan ana dauka mu da kima, amma a halin yanzu sun zuba mu da kima da mutunci a irin duniya. To Allah a kama su, a musu hukunci mai tsanani. Wannan shine ra'ayina, fata za a tashi lafiya.
To an ce idan era da sata, wato idan era da sata da dawama da wari, me yacece shawarar ka ga masu saukin miƙa wuya ga masu dumfarar su, wato tunkarar su da batun soyayya?
Eh, to gaskiya su ba suna da laifi, gaskiya baiwa su ba ya san halin da kafa sadarwa ta Facebook take. Dandali ne na makaryata nan, yan damfara azzalumai macuta.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu je Katsina. Ra'ayi na ƙarshe kenan. Wake kan layi daga Katsina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da dare, ya aiki?
Lafiya lau, muna sauraron ka, muna jin ka.
Yawa, sunana Ashiru, yana kiran ka daga Katsina kurshi lokacin da yamma.
To Malam Ashiru,
eh, lalle mun ji modi kana kun kawo modi kan magana ɗan yahu-yahu da aka ce an rage shi suka kusan 60,000 jama'a a Najeriya ko ma
la shakka.
To wannan dama ya san sakacin hukumomi ne dai, inda hukumomi sun mai da hankali ai wannan duk ba zai faru ba. A ce wai a zo a buɗe shafi daidai har 60,000 da wani abu, wai ana cutar mutane a ƙasa, kuma akwai gwamnati, akwai hukumomi. To yana da wannan matan da suka yi gila an tabo wani daga cikinsu da ya sa aka riye shi, ai ba tun yau ba ƴan yahu sun daɗe suna yin wannan abun. A dai Abuja ka ga yadda suke kama gidaje, suna kama hayaye su yadda suke shagalin su yadda suke so, ga sannan suna yin buƙatun su yadda suke so cikin gidaje.
To mun gode ɗan Katsinan duk ko da ra'ayinka, muka zo ga ƙarshen wannan wato shiri. Da fatan dai za ku ci gaba da kasancewa da mu, mun gode. To masu sauraro, da haka kuma kuka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a taƙaice.
Malam Ibrahim, barka da sauka. A taƙaice, a yau Alhamid Isra'ila ta ce ta gano gawawwaki 5 daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a yayin harin watan Oktoba da Hamas ta kai mata. Sojojin Isra'ila sun shaida 1 daga cikin wanda aka kai wato aka yi garkuwa da su, da aka bayyana da Maya Gorin, wadda aka kashe a Kirkuk ne Oz a kudancin Isra'ila. An sake buɗe kan iyakar Chamam da ta tsallaka tsakanin Pakistan da Afghanistan a ranar Litinin, bayan da kananan ƴan kasuwa suka kawo ƙarshen zaman dirshin din da suka yi na tsawon watanni 9 da suka shafi suna yi da nuna bacin ransu. An yi rufi kan iyakar ne sakamakon matakin da gwamnatin Pakistan ta dauka na aiwatar da tsarin yin fasfo da visa ga matafiya a bangarorin biyu.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wato Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Resurrection, da kuma engineer mu na yanzu Jumbe Hamza, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.